أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تيجا بدك لا تمنا للتاف صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتوصف أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكم وطن رمضان واللفر سليم بن عيد الهلالي لعلي حسن علي عبد المجيد الله سبحانه وتعالى يجكنسو عندنا كما شيني درس من بقوي أتكم للتاهن يومنا رانا الخميس بقوي جواتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا مكة زوا مدينة دبودة أريه دبودة أربعين دأوكو وندي ديدا goma ga watan mars wato miladiya 2022 a karatun mu da ya gabata mun gani fasali wanda malam ya kawo mana irin abin da ya kamata na mai azumi ya bar wannan abin ya guji wannan abin daga cikin su akwai irin ƙaryace-ƙaryace irin magana banza irin abin da ya shahi shashanci irin dukkan abin da ya shahi wato yi da mutane da gulma da dukkan abin da zai sa azumin mutun ya tawaya sai ya zamanto wato kana azumin kamar yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin hazuhu min siyamihi alju'u wal 'athash wato da yawa za a samu daga cikin masu azumi basu da rabo a cikin azumin nasu basu da rabon komi na lada kawai yunwa ce da ishirwa suka wuni da ida wanda zaka gani yayi azumin amma kamar bai ba kawai bambancin shi da wanda bai yi ba azumin shi wancan wanda bai yi ba azumi za a tambaye shi amma shi wannan wato zai zamanto wato yayi ne amma bai samu baladan bai samu ba sawabu daga wajen Allah subhanahu wataala kenan wannan duka yana nuna mana wato mai azumi ya kamata ya lura ya san wato menene zai ringa faɗa lokacin da yake azumi an muka gani annabi sallallahu alaihi wasallama wato wani hadisi yake faɗa cewa idan wani ma ya zo ya zage ka kana azumi ko ya maka wata wauta to abin da ya dace gare ka shine ya zamanto ka ce mishi inni sa'im ka ce mishi ni fa azumi nike ni fa azumi nike kenan dukkan irin wannan abubuwan wato bai dacewa ga mutumin da yake da azumi a same shi wato yana yin wannan al'amarra ana so ya zamanto ya adautu wato da halaye wanda suke managarta halayen da ake so mutum musulmi ya zamanto ya dabi'antu da shi insha Allah yau fasalin da zan mata shi shine fasali na 12 a cikin littafin inda malam yake cewa mayubahu lisa'im fi'luhu wato abinda ya halatta wanda yake da azumi yayi shi can mun gani abin da ya haramta wanda bai dacewa ya zamanto kai wanda kake azumi kayi shi to malahi ya kawo maka abin da ya halatta idan kana da azumi wato kayi shi wannan babu laifi wato halal ne malahi yake cewa la yushaku abdun fa'i'un faqahu faqhal kitaba was sunna anna Allah yuridu bi ibadahu al yusr wa la yuridu bihim al usr wato babu shakka ko kuma bawa mai bin Allah subhanahu wataala baya wata shakka baya wani kokonto idan matukar har ya san littafin Allah subhanahu wataala da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa Allah subhanahu wataala yana nufi da bayin shi ne wato sauki bayyanihi da bayin shi wato abin da ya shahi tsanani a dukkan abin da ya shahi ibada Allah sauki yake so wato ga bayin shi yana sawwaka musu ne komi shi yasa a cikin azumin kenan ya kawo musu wasu abubuwa wanda ya halatta wato mutum idan yayi shi wato ba zai zamanto ba wato an kama shi da wani lahi ko kuma ya zamanto azumin shi ya samu tawaya faqad abaha shari'ul hakim lis-sa'imi umuran wato ash-shari'u shine Allah subhanahu wataala wanda shine yake hakamta abubuwa yake wajabta abubuwa na addini to ya halattan ma mai azumi wasu al'amurra wa rafa'a anhu al-haraj wato ya dauke mishi damuwa idza fa'alaha idan ya aikata wannan abin kai ne ka aikata wani abu da zan mu gani daga cikin waɗannan abubuwan, to la'alla inda baka sani ba zai zamanto kana cikin wata damuwa saboda ka aikata wani abu. Alhali kuma irin wannan abin to akwai halacci, wato babu laifi wanda yake da azumi idan yayi shi. Mala yace wa ilaikumuha bi adillatiha, wato zai ba mu su wannan al'amuran wato da adillolin su, wato da dalili. Duk abin da ya kawo maka zai kawo ma dalili, wanda kawo dalili shine abu mai wahala dama bangaren abin da ya shafi addini. Zaka gani a samu malami ko kuma wani dalibi wato ya gayi abu kaza, ya ce ai kaza addini ne, ko kuma ya ce kaza yana daga cikin abin da ya shafi addini, amma ba zai iya kawo maka ba dalili, to malam shine zai kawo maka da dalilan. Kenan sai ka haddace da dalilan su, ya zamanto duk yanda kake, duk inda kake kana dalili akan abin da ya shafi wato wannan al'amura. Malam yace abu na farko wanda ya halatta ga mai azumi ya zamanto idan ya samu kanshi a cikin shi kai ya samu damuwa, wato halal ne, an mishi mubah ne wato ya aikata shi, ko kuma idan ya samu kanshi akan shi, shine as-sa'im yusbihu junuban, wato mai azumi ya wayi gari yana da janaba. Mutum ne azumi ya tashi an cikin Ramadan sai aka wayi gari yana da janaba, to kada ya samu damuwa saboda ga hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai kore mishi wannan damuwa. La'alla idan bai sani ba sai ta shiga cikin rudani cewa to shi ya ne azumin shi na yau, gashi nan ya tashi da janaba. Shine ma da yake cewa kana min fi'lihi sallallahu alaihi wasallama an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi, wato yana daga cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama as-subah ko al-fajr yana riskashi alhali yana cikin janaba na daga wato zuwa ga iyalin shi, wato ya tashi as-subah tayi ko kuma al-fajr ya keto yana da janaba. Fayaghtasilu ba'da al-fajr wa yasum, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan al-fajr ya keto tukun zai yi wanka, tukun kuma ya cigaba da azumin shi. Yana wannan ya nuna mana idan ka tashi janaba ta kama ka har al-fajr ya keto, to babu laifi wato kawai akan ka kai wanka sai ka je kai sallar ka kuma ka cigaba wato da azumin ka, azumin ka yana nan. Hadisi daga Aisha da Ummu Salma radiyallahu anhuma suke cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum, wato hadisin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato al-fajr yana riskashi alhali yana da janaba, janaba kuma min ahlihi wato na daga zuwa ga iyalin shi, sannan yayi wanka kuma ya cigaba da azumin shi, yayi azumi a rane. Kenan wannan yake nuna mana kai ne ka tashi da janaba, to wannan bai nuna cewa azumin ka ya samu tawaya, kenan azumin ka yana nan idan ka tashi da janaba. In kana cikin azumin ne kamar yanda zan muka bayani, ya zamanto mutum ya je janaba ta kama shi ya je ga iyalin shi yana da azumi, to wannan shine yake da kafara ta azumi wato shahrain mutatabi'ain, zai yi azumi wata biyu kuma a jere shine kafara shi, da kuma wato ci da miskini sattun ko kuma wato iyauta bawa a yanda yazo. Kenan abu na biyu sai malam yace as-siwaku lis-sa'im, abin da ya halatta ga mai azumi na biyu shine wato yin aswaki. Halal ne ka zamanto kayi aswaki. Malam ya kawo ma shi nan dan ya nuna ma akwai dalili wanda ko kuma akwai fada ta wasu malamai wanda suke ganin cewa wato idan ya zamanto kana azumi har rana ta wuce zawali bai dacewa kayi aswaki. Amma dai magana wadda take da rinjaye shine a koda yaushe kana iya kayi aswakinka wato koda ko kana azumi. Amma abinda ake so wato mutun ya fahimta nan, aswaki muna nufin aswaki ne na wanda aka sani na ka dauki icce wannan karinga wannan sabba irin na ka dauki brush da makirin, la'alla ka dauki brush da makirin kana yi zakaji yana zo maka cikin makogoro, to kaga wannan sai ka kai wato ya zamanto ko ya taba ma azumin ka ko kuma wani abu makamancin haka. Kenan wannan aswaki muke ni na ka dauki ud wato karinga yin aswaki shine ya kawo hadisi yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in ba dan kai ya tsananta ma al'ummar shi ba da ya umarce su da yin aswaki a kowace arwala. Wannan hadisin mun ganshi cikin karatun mu na umdatul ahkam. Akwai wani lafazi yazo inda kulli salatin ko kuma ma'a kulli salatin, tare da kowace sallah. ya nini zaka yi asuwaki tare da in ko a wajen kowace arwalla shine idan ka zo zaka yi arwalla sai ka dauko asuwakinka ka goge bakinka da kyau sannan ka fara arwallaka ko kuma ka yi arwalla ka zo zaka yi sallah annata da iqama kana iya ka huddu asuwakinka ka goge bakinka sai ka maida shi aljuhu sannan akabar ta sallah ka shiga sallah wanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a koda yaushe yana yin aswaki idan ya shigo gida an tambaye Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya shigo gida me yake tace cewa yana goge bakin shi da aswaki haka in ya tashi cikin dare yana goge bakin shi da aswaki kai aswaki hatta da a wajen mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdurrahman wato wanda ya nuna mana da ya shigo wajen shi yana yin aswaki annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon shi Aisha da ta fahimci cewa yana son aswakin ne ta tambaye shi amso maka yace eh ya nuna mata da kanshi wato ta amso mishi Aisha ta amso wannan aswakin ta gyara shi ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aswaki a ƙarshen rayuwar shi yanan yin aswaki yana da wato muhimmanci sunna ce wanda take mai ƙarfi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa falam yakhussa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama as-sa'im min ghairihi wato annabi sallallahu alaihi wasallama bai keɓance ba mai azumi da wani shi ba a ce ba kawai mai azumi shi kadai zai ringa yin aswaki ko kuma wanda yake azumi ba zai yi ba aswaki a ga baki daya fa fi hadha dalalatun ala anna siwakun lisa'im wa li ghairihi inda kulli wudu'in wa kulli salah wato wannan hadisan suna nuna mana wato dalili ne akan shi mai azumi wato da mai mara azumi yana iya yi aswakin shi a kowace arwalla kuma yana iya yi aswakin shi a kowace sallah ba a ce ba sai mara azumi ko kuma in kana azumi in rana ta wuce zawali ba za ka yi ba aswaki duka wannan bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam malan yake cewa kazalika fa huwa amun fi kulli al-awqati qabla az-zawali aw ba'dahu wato wannan gabaki daya ya halatta a dukkan wani lokaci bayan zawali ne rana ta yi zawali ko kuma kafin rana ta yi zawali ko da yaushe kana da azumi wato kana iya kai wato abin da ya shafi aswakinka wallahu ta'ala a'la wa a'lam abu na uku malan yace almadmadatu wal istinshaq wato kurkurar baki da kuma shakarwa mai azumi yana kurkure bakin shi yana shakarwa kamar yadda hadisi ne malan yake cewa li annahu sallallahu alaihi wasallama yatamadmada wa yastanshiq wa huwa sa'im saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin almadmada kurkurar baki yana yin kuma wato alistinshaq ya shakarwa a hancin shi kuma alhali yana da azumi lakinnahu mana'a as-sa'im min al-mubalaghati fihima abinda kadai annabi ya hana shine kai matuka saboda mi yanzu misali kana kurkura baki ka kai matuka la Allah ya huce baka sani ba ko kuma ka shakarwa kamar yadda ya ce a cikin hadisi wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman wato ka kai matuka a wajen wato shakarwa sai dai ko in kana azumi saboda ai daga hanci akwai hanya mai zuwa makogoro inda zaka gani wani in bai iya cin abinci daga hanci zaka ga ana ringa bashi abinci ya ne ka ce ana baka sani ba akwai hanya wanda take daga hanci ta je makogoro to kenan idan ka kai matuƙa idan kai matuƙa ka shaka da kyau ruwan yana iya ya huce maka wato makogoro baka taba cin shinkawa baka gani ta huto wani daga hanci to akwai hanya kenan shi ma ya halatta ya zamanto mutum yayi madmada ko kuma kai ne ya zamanto misali kana azumi kuma bakinka ya bushe miyau yayi da Allah yayi kabri a bakinka to ba laifi ka dauki ruwa ka kurkure bakinka ka kurkure mukaci ba kuma ka shi kama kokoro ba ba ka sha ba kenan ka kurkure bakinka bakin baki kenan kar ya zamanto kuma kai ya je ya huce maka kenan wannan duka wato ya halal ne mutum yana iya yi shi idan yana azumi abu na uku kenan malan yace abu na hudu almubasharatu wal qubla lisa'i wato mubashara mutun yayi mubasharar iyalin shi da kuma sumbanta me yake ce ma mubashara shine kamar gama jiki kamar mutun ya rungumi iyalin shi kuma yana iya yi mata qubla wato ya sumbace ta kenan wannan duka ya halatta ga mai azumi malan yace cewa sabata an Aisha radiyallahu anha annaha qalat ya tabbata ga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbil wa huwa sa'im wa yubashir wa huwa sa'im walakinahu kana amlakukum li irbihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbatan iyalin shi alhali yana dauke da azumi haka kuma yana runguman iyalin shi alhali yana dauke da azumi sai dai Aisha tace mine walakinahu amlakana amlakakum liirbihi wato sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya hiku wato iya kame hajin shi iya kame bukatar shi kada ya zamanto an ce maka a ya halatta mutun ya sumbaci iyalin shi ko kuma yayi mubasharata irin abin da ya shahi gama jiki kaje kai kai kuma ya zamanto ka kasa jurewa ka zamanto ka bambaro ma kanka aiki shine abin da ya shahi azumi na wato kafara na she na wata biyu a jere to kenan wannan hadari ne shi yasa zan mu gani malam ya kawo mana wani hadisi shine yace ya kawo ta gaba yace wa yukrahu zalika lishab duna sheikh wato amma wannan fa ana ki ga mutumin da yake matashi ga mutumin da yake matashi ana kin wannan abin ya zamanto yayi kubula ko kuma yayi abin da ya shahi mubashara amma wanda yake sheikh ne latije ne wannan babu laihi saboda matashi an yi tunanin wato abin da ya shahi sha'awa ya zamanto a kusa a wajen shi kenan wannan duka amma dai akwai halacci idan ya zamanto ka iya mallakar kanka kenan akwai halacci ba haramun bane ba gare ka amma kuma saddu zari'a kenan kada ya zamanto ka kai kanka zuwa ga abin da ba za ka iya ba wannan yake nuna kuma malamai suke cewa irin abin da ya shahi idan misali yanzu Ramadan ya kusa wasu suke cewa irin arma-arma da ake yi a irin wannan lokacin hadari lasiya ma ga matasa gwanda a bari bayan abin da ya shahi zuwa bayan sallah in ya so sai ayi amma dai duka dai wannan dai kawai dan kan mutun ya zamanto ya kai kanshi zuwa ga abin da ya shahi taka al-hurma abin da ya shahi wa tarabana wallahu ta'ala ala malai yake cewa faqad rawa Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah dan Amr dan As ya rawaito cewa qala yake cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam wato mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faja'a shabun sai ga wani matashi yazo فقال سيت يا رسول الله يا من زم الله اقبل وانا صائم شن انا ايه سنبات ايالينا الحالي انا ازمي فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي لا يتي بذكا ايابا فجاء شيخ سي وني لتيجي يزو وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال شما هي نفس التنبي يتي اقبل وانا صائم شن انا ايه سنبات ايالينا الحالي وانا ازمي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي نعم yace eh kana iya to qala abdullahi bin amr bin as yake cewa fa nazara ba'duna ila ba'd sai ko sahabbai suke kallon juna saboda me an yi fatawa guda amma amsa nawa amsa biyu daban-daban fatawan me yace tambayan me yace duka akan abin da ya shahi sumbata ne amma wannan aka ce mishi eh wannan aka ce mishi a'a to su sahabbai suke mamaki to ya ne ne aka yi haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسو ان الشيخ يملك نفسه واتو شي اي لتيجن wannan yana iya wato mallakar ranshi kuma ba zai iya kaiwa ba zuwa ga irin yanda matashi wato zai iya wato ya kasa mallakar kanshi kenan wannan yake nunawa ga mutumin da ya zamanto shabu ne abin da yake shine ya nisanci wannan saboda kada ya je wato ya fada ga abin da ba zai iya mallakar kanshi ba amma latijo suke cewa wato babu laifi amma wannan hadisin kuma hadisi ne wanda yake da'ifi ya zo daga hanya Abdullah ibn Lahi'a wanda shi kuma da'ifi ne wannan hadisin da'ifi ne babu kamar sanadin shi bai inganta ba a wannan hadisin muna iya fahimta wato fiqhun fatawa abin da ya shafi fatawa misali zaka gani an tambayi malami wata fatawa to in ya duba mauki inda mutumin yake sai ya bashi wata fatawa sabanin yanda wani malami zai bada kuma a wani waje shi yasa idan kaji malami yayi fatawa malami yayi fatawa akan abu kare ya zamanto kai saukin yake hukunci dan da yawa ana samu lasiya ma cikin matasa dalibai ilimi zaka gani daga jin fatawan malami kaza a malami kaza ai ba haka bane ba ya saba ma hadisi yayi kaza da kaza da kaza shi ko bai san ba wani mauqifi ne malam ya samu kanshi har ya gai wannan wato ijabai kuma lokacin da ya gai wannan ijaba daidai ne ya faɗe da saboda cikin sahabbai an samu wannan Abdullahi dan Abbas yarda Allah da tabbata a gare shi wani ya zo mishi da takobi yana shishe karan shi a baci ya tambaye shi shin wai mutun idan ya kashe mutun yana da tuba ko bai da tuba Abdullahi ibn Abbas ya ce mishi kai Khalidi nabiha wannan Khalidan mukhallal in ya mutu shi in ka kashe mutun kawai shikenan kai bakka da tuba dan mutane kwata kwata sai kuma bayan wannan aka samu wani yazo yana kuka eskoshi yake ce mishi wai yanzu idan mutun ya kashe wani cin yana da tuba ya ce mishi wa zai hana ka tuba kana da tuba ka tuba ga Allah Allah ya karba maka nan tambaya ɗaya ce akai kuma ya ba su amsa mine daban daban to dan me yasa ya fahimci duka halayensu shi wannan da yazo da Allah wani ne ya bata mishi rai yana so yaje ya intikami yaje shi ya kashe shi tunda har ya zare abin da ya shafi ta kobi zai ce mishi to a'a idan kai fa kawai kai shikenan san wuta ne kenan kaga wannan shine fiqhun fatawa idan an tambayi malami ya san wato maudu'in wanda ya tambaye shi menene yake nihi da tambaye ta shi haka shi kuma wancan yazo da Allah a kuskure ne ya kashe wani yazo yana nadama yana kuka yazo ya tambaya aka ce mishi kana da tuba ka tuba ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ya gafarta maka yanan wannan duka abin da ya shafi fatawa tunda nan zaka gani shafi yazo ya ce mishi ya iya sumbata yana azumi ya ce mishi a'a amma da latijo yazo ya ce mishi eh yanan wannan abin da ya shafi dukan fatawa yanan dai abu na hudu shine halal ne ga mai azumi ya sumbaci iyalin shi ko kuma ya yayi mubasharata ya rungume ta duka wannan halal ne amma ga mutumin da yake matashi wannan malamai suna ganin wato ya nisanta saboda wato kada ya zamanto ya kai kanshi zuwa ga wato inda ba zai iya mallaka kanshi ba abu na biyar malamin yake cewa tahlilu dami wa darbil ibri lati la yuqsad biha taghziya wato abin da ya halatta ga mai azumi shine abin da ya shafi tahlilu dam misali daukan jini ba laihi mutun yana azumi a dauki jini shi babu laihi da kuma abin da ya shafi allura bakka da lahiya kana azumi ba laihi a maka allura amma dai kada ya zamanto wannan in wato ana tana da abinci wato allura ce ai akwai allura wanda za ma mutun abinci ce to idan abinci ce wannan ba zai zamanto ba mai azumi yana yi sai dai ka ajiye azuminka wato idan aka ma ita ya zamanto ka rama saboda baka da lahiya amma idan ya zamanto irin simple ce batta da abin da ya shafi abinci malamai suka ce babu lahi wato kana da azumi ana iya ma wannan kuma da abin da ya shafi daukan jini kenan wannan shine abu na biyar kamar yadda bayani malam yace fa innahu laysa minal mufakkirat wato bi daga cikin abubuwan da suke karya azumi wanzur ma ya'ati fi safaha wato 72 wato malam yace ka duba abin da zai zo mana nan gaba insha Allah a safa ta 72 sai abu na shidda wanda ya halatta ga mai azumi shine alhijama wato qahu ka san qahu to yin qahu wannan shi ma ya halatta ga mai azumi yana iya a mishi qahu shine ake ce mai hijama duk da mas'ala ce wanda ke da kai sabani wajen malamai wasu malamai suke ganin cewa a ba zai mai azumi idan aka mishi hijama to azumin shi ya kare da wanda yayi mishi ma kamar suka yi istidlali da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aftaral hajim wal muhtajim wato wanda yayi hijama da wanda aka ma wato abin da ya shahi wato azumin su ya kare to amma akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda shine malam nan ya kawo kanat min jumlat mufakkirat thumma nusikhat wato ita hijama da farkon al'amari ta kasance abin da take kariya ce to daga baya sai aka shaheda wanda idan ka duba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da abin da ya shahi Ibn al-Qayyim sun tai kan cewa wato tana kariya azumi da mazahib na abin da ya shahi Hanabila amma mazahibul thalatha Imam Malik da Shafi'i da Abu Hanifa duka sun tai kan cewa abin da ya shahi hijama wato batta kariya azumi a farkon al'amari tana kariya wasannan aka nassahi shine malam ya kawo mana nan yake cewa kanat min jumlatil mufakkirat thumma nusikhat wa thabata an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi'luha wa huwa sa'im wato ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mishi hijama kuma yana azumi lima warada an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda abin da yazo daga abdullahi dan abbas da Allah ya tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im wato annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi hijama yana azumi kina wannan yake nuna cewa mutum babu lahi idan yana azumi aka mishi qahu azumin shi yana nan bai kare ba sai abu na bakwai malam yake cewa zauqut ta'am wato dandana abinci wannan ana nihi ga mata ba cin abinci ba kuma dan dana abinci ba ya zo makogaro ba kai ne wanda mata dai mafi yawa wanda suke gida ko kuma wanda Allah ya jarabce shi kenan shi yake abinci sai ya zamanto wato idan ka dan dana a bakin halshenka amma a bakin halshenka kenan a bakin halshenka kada ya huce makogaro kenan shine malam ne yake ne shine yace wa hadha muqayyadun bi adami dukhulihi alhalaq wato wannan an takaita shi an kayyada shi kada ya zamanto ya shiga makogoro misali an yi kunu ka taba ka yi sukari yayi in kai ne kai ko kuma kai ne zaka taba kana iya kai sa ya tsaka ka dan dana saboda daga halshi kana iya gane saboda dukkan a halshi anan ne yake gane zaki da gishiri in an huce gaba kawai sune sai fa sai ne bisu da wani bukatar zaki kawai daga halishin daga shine yake bambancewa kenan wannan shi ma an rangwanta ma mai azumi yana iya yi saboda abinci za a yi la Allah a gayyato baki su yi azumi su ci abin shan ruwa kuma ka aje an cika gishiri ko kuma a zamanto an ba a sa ba gishiri bai ji ba kenan ba lai ya dan dana a halishi sai a tuffo mala yace lima warada an ibn abbas daga abin da yazo daga abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa la ba'sa an yuzuka al-khall aw khalla aywa aw shay'in ma lam yadkhul khalqahu wa huwa sa'im yace babu laihi wato mutun ya dandani abin da ya shafi wani kunu ko wata miya ko kuma wani abu matukar wato bai zamanto ya shiga makogaro ba alhali ko mutun yana azumi kenan wannan yake nuna dalili ne babu laihi ka dandana wato ba ka sha ba ka dandana a halishin ka kuma ka dandana ba ya huce ba kenan yake medo da miyo inda wannan ka medo kenan wannan shi ma amma mai azumi wato rangwame sai abu na bakwai kenan abu na takwas shine abin da ya shahi alkuhul wal qatra wa nahwihima mimma yudkhilu aw mimma yadkhulu al'aina wato abin da ya shahi kulli da kuma wato qatara irin magani na ciwon ido wanda ƙasa ne ake a ido ko kuma wani magani wanda dai za a sa shi a ido da dukkan wasu abubuwa wanda za a dan ƙasa a ido bayan yake cewa wannan su ma suna daga cikin al'amura wanda ba su karya azumi kai ne wanda kulli ado ne na mata da maza suna sa kulli mata ma suna sa kulli kenan wannan ba laifi in ka sa kulli azumin ka bai karye ba haka kuma idan ka yana ciwo aka baka maganin ciwon ido wanda ake dasawa a ido shi ma babu laihi in ka dasa shi wato kana azumi shine malam yace maka hazihil umur la tuftir wannan al'amuran bisu kariya azumi sawa'un wajada ta'amuhu fi halqihi am lam yajidu sawa'un daidai ne yayi wato dandanan kullun da yasa ko kuma maganin ciwon idan yayi shi a makogoron shi ko kuma bai ji ba to wannan duka bai karya azumi wa hadha ma rajahu shaykhul islam fi risalatihi an-nafi'a haqiqatu siyam wannan shine abinda shaykhul islam ibn taymiya wato ya rajaha shi a cikin risalar shi wanda ya mata taken haqiqatu siyam haqiqanin wato azumi wa tilmizuhu ibn al-qayyim al-jawziyya fi kitabihi al-qayyim wato zadul ma'ad da kuma ibn al-qayyim shi ma abinda ya kawo a cikin littafin shi zadul ma'ad wa qala al-imam al-bukhari yake cewa a cikin sahihin shi lam yara anas wal husayn wa ibrahim bil kuhl lis-sa'im ba'sa wato anas da hasan da kuma ibrahim basu gani ba cewa ga mutumin da ya sanya kulli a idan shi wato wani laifi idan yana azumi kenan halal ne ya halatta ga mai azumi babu laifi mubah ne wato idan yana azumi ya sa kulli azumin shi bai lalace ba kenan wannan shine abu na takwas abu na tara shine sabbul ma'il barid ala ra'si wal iktisal wato mutum zahi yayi zahi ka zuba ma kanka ruwa ko kuma ka je kai wanka duka wannan ya halatta kana azumi wato zahi ka kai sai a hankali ka dauko ruwa ka zuba ma kanka ko kuma ka dauki wani barbo ka jika shi ka shiga ko kuma tano ne ma ka shiga ka kai dai yanda zaka yi nutsu kuma ka sha ruwa kenan duka kai wanka ka je kai wanka in ka fito ma ka ƙara zuwa kai wanka kuma ba irin wanka ba wannan na yara wanda kuke a shiga da huta katuwa sai ka gani alwallace za a yi amma nan da na an idan ruwan rabi a cikin rabi a wannan wannan na yara ta ne kenan wannan duka abin da ya shafi halacci ne ba laifi kenan kana azumi ka zuba ma kanka ruwa shi ba wahalar bace ba ake so, da yawa zaka gani wani shi yana azumi gashi ya galabaita kuma yana da damar ya zuba ma jikin shi ruwa ya danji kwari-kwari, sai ya gani a'a in ka sha wahala azumin wannan wato ka yi samun lada, ba haka nan bane ba. Sai zama to mutum Allah ya wadata shi da AC, yana shan AC shi lafiya lau, idan ya huto ma daga cikin AC daga daki ko kuma ya tafi ma'aikata ya shiga AC a cikin mota ya shiga AC, in ya zo gida AC ne, to wannan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, sai kuma kawai kai ma ka roki Allah subhanahu wata'ala ya wadata ka, ko kuma mu ce maka wala tatamannaw ma fadallahu bihi wa adakum ala ba, dana wannan duka dai falala ce daga Allah, Allah yake ba ma wanda yake so, kenan kai ma sai ka roka abinda Allah ya baka kai amfani da shi, kai amfani da shi kenan, duka wannan wato akwai halaccin haka. Malam yake cewa qala al-bukhari fi sahihihi, imam al-bukhari a cikin littafin shi sahihul bukhari yayi babu ya sa mishi babu ihtisali sa'im, wato babu na wato wankan mai azumi, wato mai azumi kana iya kaje kai wanka, akwai halacci wato, sai malam yake cewa wailun ai wato mutum yayi kira waila ko yayi kira aka mishi ruwa ya zamanto wato yayi wanka da shi. Ibn Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi ya je yayi wanka, sai ya zamanto ya dauki wani bargo haka ya jika shi, sai ya jowa shi a jikin shi lokacin da yana azumi, idan wannan kai ma babu laifi ka jika wata daraka ko kuma wani bargonka kana azumi, ya zamanto ka ruha da shi saboda wato abin da ya shahi wato yunwa ko kuma abin da ya shahi gajiya. Malam yake cewa wa dakhala ash-sha'bi al-hammama wa huwa sa'im, imam ash-sha'bi ya tahi yayi wanka ya shiga kenan wajen wanka yayi wanka alhali ko yana azumi, kenan wannan duka yana nuna mana halacci, babu laifi kana azumi ka shiga ka ringa wanka dan ka samu wato kwarin jiki dan ka samu ka dan ji sanyi sanyi. Wa qala al-hasan, al-hasan yake cewa la ba'sa bil madmadati wat tabarrud lis-sa'im, babu laifi ga kurkurar baki da kuma wato wanka na jin sanyi ga mai azumi, mun gani cewa wato babu laifi bakinka ne ya bushe wato ka zuba ruwa ka kurkure bakinka, babu laifi idan kana azumi kai wannan, haka kuma kaje kai wanka. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama yasubbu al-ma'a ala ra'sihi, yana zuba ruwa akan shi wa huwa sa'im min al-'atash, wato yana azumi saboda ishirwa, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuba ruwa akan shi au min al-harbi, ko kuma dan tsananin zayi, idan muka duba irin abin da ya shahi wajen Madina Sahara ne wato akwai zahi sosai, annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kasance yana zuba ma kansa shi ma ruwa saboda tsananin zahin nan da abin da ya shahi ishirwa, kenan wannan abu na tara aswaki mun gane shi ko mun gane shi a farko, aswaki mun gane shi a farko, kenan abin da ya shahi wannan abubuwan da suka halatta ga mai azumi, wasu abubuwa guda tara wanda muka ambata su ne malam ya kawo mana anan, wato babu laifi wanda yake da azumi yayi wannan, kenan idan kana da azumi kai wannan to azuminka yana nan bai kare ba. Sai fasali na gaba, malam yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, wato Allah subhanahu wa ta'ala yana son wato sauki gare ku, na'am rabb sabar baranci, to sabar baranci yana kare azumi Allah wa alam sai an yi da karatu nam goro yana karya azumi wala an ci goro yana karya azumi, sai bayan karatu insha Allah. Malam yake cewa Allah subhanahu wataala yana son sauki ne a gare ku, baya son ya tsananta mu, kenan wannan fasali ne malam yayi shi, ya ciro shi daga abin da ya shafi aya ta Al-Qur'ani. Abu na farko malam yace al-musafir, mai bulaguro Allah ya sawwake mishi wasu abubuwa akan abin da ya shafi azumi, shine malam yake cewa warada ahadithun sihahun fiha takhayyirul musafir fi sawmi wa la nansa anna hadhihi ar-rahmatu al-ilahiyya zukirat fi asna'il kitab al-majid qala ar-rahman ar-rahim ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مالان yake cewa hadisi sun zo ingantattu daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama game da mai bulaguro, wato an bashi zabi da yayi azumi, in yana so yayi azumi in yana so ya aje kamar yanda zan magani hadisan mallan yake cewa wannan kuma ayoyi rahmat da ta zo mana daga wajen Ubangiji Allah ya faɗe ta ne a cikin aya da yake cewa wa man kana maridan game da mutumin da ya kasance bai da lahiya aw ala safarin ko kuma yana cikin bulaguro fa iddatun min ayyamin ukhar to sai ya aje azumin shi bayan Ramadan sai ya kirga kwanukan da ya sha ya zamanto ya rama su Allah subhanahu wataala yana son sauki ne ya sawwaka muku wato bayanihin ya tsananta muku wato wannan duk sauki ne Allah subhanahu wataala yake so ga al'umma bayanihin Allah subhanahu wataala ya tsananta mana da nihin tsanantawa ake yi aida ba ma sai Allah subhanahu wataala ya kawo mu duniya ba sai kawai a tashi ga baki ɗaya al'umma kowa an sa shi jahannam kai magana ka ce lahiya hayya ce akai ka sakar ka tsara a ce to fa ummu tan hawu ya kai ka kenan wannan Allah subhanahu wataala sauki ne shi yasa ya kawo mu duniya aka ba ku abin da ya shafi gashi nan addini ya zamanto wato kai ibada dan ka ma kanka tanadi gobe tashin alkiyama Allah ya kai ka aljanna mallan yake cewa sa'ala Hamza bin Amr al-Aslami radiyallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wato Hamza dan Amr al-Aslami ya tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a asumu fi safar shin ya rasulullah zai iya yin azumi abu lagoro yake cewa wa kana kasiru siyam shi kuma Hamza ya kasance mai yawan yin azumi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce mishi sum in shi'ita wa afdir in shi'ita in kaga dama kai sha azumin ka in kaga dama kuma kai azumin ka kenan in kana bulaguro kana da zabi kana iya ka aje azumi kana iya kuma kai kenan duka wannan zabi ne Allah subhanahu wataala ya baka hadisi daga Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi mallan yake cewa safartu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan falam yu'ibu as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im wato Anas yayi bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su gabaki ɗaya wasu suna azumi wasu bisa azumi wanda yake azumi bai zargi ba wanda bai azumi haka shi ma wanda bai azumi bai zargi ba wanda yake azumi kenan mutum idan kuna bulaguro kaga yan bai azumi to kakka zarge shi kaga ce wannan a bai da imanin shi kadan ne a sauki ne Allah ya kawo kuma shine ya bi saukin nan koda kwa a bulaguran zamanin nan misali yanzu ai abubuwa akwai na tawassul na kal jama'i wanda nan da nan kai bulaguro kana iya ka aje azumin ka bayan karama kuma kana koda a jirgi ne zaka da misali nan da zuwa Niamey a jirgi bai wuce awa guda kana iya ka aje azumi ya halatta gare ka bulaguro ne kake kowa bulaguro ne kake aje azumi zaka yi in kana so kuma sai kai kamar yanda mallan zai kawo mana ya zamanto in wato wajen rama ba za ka sha wahala ba wanda kake gani ya hiye maka kenan ala tafyir akwai zabi akan kaka kai mallan yake cewa wa hadhihi alhadisu tufidu at-takhyir la taqdid wato dukkan wannan hadisan da suka zo akan mai azumi mai bulaguro yana iya aje azumi kuma yana iya yi wato tana nuna zabi ne aka baka ba falala bace ba ya zamanto kai wanda ka aje ka hi wanda yayi falala mallan yace ba haka nan ba lakin yace amma da yumkinu istidlali at-tafdhil ala al-iftar ala as-sa'im bil ahadith al-amma yake cewa wato tana yiwa ayi istilali ya zamanto an kawo hujja akan wannan akwai falala ma ga mutumin da ya aje azumi saboda me hadisan da suka zo gabaki daya da kuma hadisin da yazo Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah subhanahu wataala yana so idan ya ka maka sauki ka zo da wannan sauki aje azumi da aka ce kai kana bulaguro sauki ne Allah ya kawo maka to idan ka zo Allah yana son wannan kenan ka gani da Allah ya zamanto akwai tafdhil akan ajewan ma idan kuma ya zamanto kuma kai shi ma dai wato duka kana iya kai wafi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimahu na'am mallan yake cewa walakin yumkin taqyid zalika biman laysa alayhi harajun fil qada'i wal ala yace amma dai muna iya muƙayyada mu takaita wannan aje azumin ga mutumin da ba zai samu ba damuwa a wajen ramawa misali kai ne kawai idan azumin ya huce daman ka saba azumin ka kana litinin da wannan ba ka ji ba wata wahalar ramawa to ba laifi wannan kana iya ka aje amma inda koda bulaguran wato yana da sauki amma in ka san bayan Ramadan kai daga azumi sai Ramadan sai Ramadan sai Shawwal sai Ashura sai Arafa to kayi kokari kayi in tunda akwai sauki abu daguran kenan kayi kokari kayi azumin ka kenan shine malai yake nuna maka likai da ta'uda alaihi rukhsa bi khilaf al maqsud saboda kada saukin da aka kawo maka ya zamanto ka samu sa'an da abinda hakikanin da ake nihi ya zamanto saukin da Allah ya aje maka dan bayan azumi kenan ka dawo kana zaman ka iya rama to kai kuma bayan azumin yayi zamanto wahala da rama zakai shi kenan yahiya maka kayi shi a lokacin wato azumin tunda bulaguran wato Allah ya yassare maka da cewa akwai abubuwa wanda za su tafi da kai nan da nan malam yake cewa waqad waddaha zalika tawdihan la lubsa fihi wato an bayyana wannan duka bayani wanda bai da wani abin da ya shahi wato wani abin da ya lubs in shi abin da ya warware bayanin yake gabaki daya ma warada an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu abin da yazo daga abi sa'idin al-khudri yadda Allah ya tabbata a gare shi wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fa hasan wa man wajada da'fan fa aftara fa hasan wato suna ganin cewa mutumin da ya samu karfin shike kai ne kana bulaguro ya kaji kana da karfi to idan kai azumin ka wannan fa hasan kyakkyawa ne yayi kai ne kana bulaguro kaji rauni gare ka in ka aje shi ma fa hasan wato bayyada wato baka da laifi malai yake cewa ilam akhal iman arshadaka Allah ila sabilil huda wa tuqa warzaqaka Allah al-fiqha fi ad-dini anna sawma fi as-safari idha kana yashqu 'ala al-'abdi falaysa min al-birri al-batta wato malai yake cewa ka sani ya kai dan uwan imani Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai akan hanya wanda take ta shiriya da tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai wato ya arzuta ka da abin da ya shahi sani a cikin addini cewa shi azumin wannan a cikin bulaguro idan ya kasance wato zai tsananta akan bawa to bayya daga cikin biyayya ya zamanto kai wannan azumin bi daga cikin bin Allah kai ka ce kai karfin imani ne gare ka kawai ko kana bulaguro ko yane ne baka aje azumi ba to wannan bai daga cikin abin da ya shahi biyayya Allah subhanahu wataala malai yake cewa balil fitra aula wa wa ahabba ila Allah wato bari ne ya zamanto ka aje wannan azumin shine yafi dacewa kuma shine yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala wa shahid هذا الامر ما ورد عن غير واحد من الصحابه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر واتو ابن ده yake mana nuni dalili akan wannan al'amari shine abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bi daga cikin biyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala cewa azumi a cikin wato abin da ya shafi bulaguro bi daga cikin kyautatawa wato wannan hadisin an same shi ne kissa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam suna bulaguro da sahabbai sai aka samu wani cikin sahabbai ana bulaguro yana jin yunwa rana ta buke shi yana nan ya fadi ya suma yana azumi a falgodo a zuba mishi ruwa a ya fadi ga rana ga wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ailaysa min albirr as-siyamu as-safar to kwata-kwata bai daga cikin kyautata bai daga cikin abin da yake yafi soyuwa da'a ta Allah cewa azumi a cikin bulaguro kenan idan ya zamanto sai tsananta a kanka to kada ya zamanto ka dora ma kanka ka ce a kai fa higayi sai ka je garin yi in ka ciwo ma kanka wato zinibi saboda a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya mishi ga wasu can husu suna azumi suna cikin rana kaza da kaza annabi yake cewa ulaika al-usa ulaika al-usa wannan sune masu sabawa ma Allah subhanahu wa ta'ala masu zunubi idan ka gani irin wasu abubuwa wanda ibada da Allah ya kama rangwame kai ka tsananta ma kanka la'alla dalilin wannan he ka je ka samu kanka zunubi kake samu oliye da ya zamanto kana samun lada malai yace tambihun wato wasu fadakarwa malai yake cewa kad yatawahum ba'dun nas anna al-fitra fi ayyamina hadhihi fi safar ghayra ja'iz fayu'iduna ala min akhdhi bir-rukhsati llahi aw anna siyam awla li suhulati al-muwasalati wa yusriha wa tawfiriha wato malai yake cewa wasu suna iya wahamin cewa mutun ya aje azumi a wannan zamanin namu kamar yadda muka yi bayani saboda Allah ya kawo sauki akan abin da ya shahi wato motoci da jirage cewa kawai ka aje azumi wato wannan arin da muka cewa a bai dace ba kaza da kaza da kaza to wannan rukhsa ce Allah ya baka malai yake cewa fa haula'i nan fitu intibahum ila qawli al-alim al-ghayb wa ash-shahada cewa wannan wanda suke faɗa wannan to zan mu juyo hankalin su zuwa faɗa Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa ma kana rabbuka nasiya, wato ai ubangijinka bai kasance ba mai mantuwa ne. Al'amarin Allah subhanahu wataala ba mantuwa, haka kuma da fada Allah subhanahu wataala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, Allah subhanahu wataala shine yake sani, shine masani, ku ba ku sani ba. Da kuma fada Allah subhanahu wataala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, wato Allah subhanahu wataala yana son sauki ne gare ku, ya sauwaka muku, bai son ya tsananta muku. Mi mana yake so ya gayi maka duka wannan ayoyi? Wato Allah subhanahu wataala shi ya san dukkan abin da zai faru har zuwa ƙarshen duniya. Ya san idan duniya ta zo zamanin mu za a yi jirage, za a yi motoci, za a yi wannan, amma hukuncin ba a dauke shi ba, aka ce a tunda za a samu jirage saukin bulaguro zai yi, to ya zamanto ku yi azumi. Kenan shine ma da yake so ya nuna maka wa ma kana rabbuka nasiya, duka wannan Allah subhanahu wataala ya sani. Shine yace ai innal yusra was-suhula wat-tasheel 'ala al-musafir amru yuriduhu Allah wa huwa min maqasid ash-shari'a as-samaha aw as-samaha, wato lalle abin da ya shahi wato sauki da kuma rashin wahala da kuma sauwakewa game da mutumin da yake bulaguro, Allah subhanahu wataala al'amari ne wanda Allah subhanahu wataala yake so, kuma yana daga cikin abubuwa na maqasidu shari'a da Allah subhanahu wataala ya sauwake ma wato wannan al'umma. Malan yake cewa nahika annal ladhi shara'a ad-din huwa khaliquz zaman wal makan wal insan fa huwa a'lamu bi hajatin nasi wa ma yuslihuhum wa ma yaslah lahum, qala azza wa jalla ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, wato malan yake cewa Allah subhanahu wataala shine ya halicci zamani, shine ya halicci wurare da lokuta, shine ya halicci mutanen gabaki daya, shine ya san dukkan abinda wato mutane suke da bukata, abinda zai gyara su da abinda kuma zai za su gyaru da shi. Kenan shine ya daidaita musu wannan azumin, ya aje musu game da mutumin da yake bulaguro, wato ya aje sauki ne Allah subhanahu wataala wato ya kawo mushi. Malam yace nasuqu hadha li ya'lam muslim annahu idha qada Allah wa rasuluhu amran lam yakun lahu al-khiyara min amrihi bal radda ma ibad bal raddada ma ibadillahi al-mu'minin al-mukhbitin alladhina la yuqaddimuna bayna yadillahi wa rasulihi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Malam yake cewa duka wannan mun kawo maka ne dan mutum musulmi ya sani cewa idan Allah subhanahu wataala da manzon shi suka yi hukunci akan wani abu, to bai dacewa da mu'minai su zamanto wato suna da wani zabi. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi, kinan duk abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta ko abin da yake kai akan ka mummuni ka ce sami'na wa ata'na, shine yace ka zamanto kawai raddinka akan wannan magana ita ce sami'na wa ata'na, mun ji mun bi, ghufranaka ya ubangiji tuba muke gare ka, rabbana wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka. Kinan duka wannan malam tambihin da ya kawo maka dan ya nuna maka cewa wannan sauki da Allah subhanahu wataala ya kawo wato ya sani kuma a sanane wato Allah subhanahu wataala ya kawo. Akwai lokaci malam yace al-marid daga cikin wato wanda Allah subhanahu wataala yayi musu wato rangwame ko kuma ya kawo musu sauki a cikin azumi, shine mutumin da bai da layya. Malam yace abaha Allahu lil marid al-fitr rahmatan bihi, wato Allah subhanahu wataala ya halatta ma ga wanda bai da lahiya ya aje azumi, rahama ce Allah subhanahu wataala yayi mishi, wa taysiran alaihi wato da sauki ne akan shi, sauwaka mishi ne Allah subhanahu wataala yayi. Wal mardu al-mubih lil fitr huwa alladhi yuhayyir ma asawmi ila darar fil nafs, amma rishin lahiya da ya zamanto wadda ita ce ya halatta mai rishin lahiya ya aje azumi, ita ce wadda zata kai shi da cutar da rai. Misali kai ne idan ka dauki azumi, to la'alla ya zamanto ya sa sababin da zaka halaka ko kuma ta cutar da kai ko kuma au ziyarata illa ko kuma ta kara ma wannan rishin lahiya, ta kara maka wato wannan rishin lahiya, au yukhsha ma'ahu ta'khiru shifa, ko kuma wannan azumin da zaka dauka zai jinkirta ma waraka. To duka wannan sababba guda uku suna sa mutum idan rishin lahiya wannan ta same shi ya aje azumi sai ya yi shi bayan wato abin da ya shafi Ramadan. Kenan abin da ya sha, misali mutum ne yake da estoma mai karfi, kenan azumi ba zai iya yi ba, an samu likitoci amintattu sun ce azumin ba zai iya ba saboda zai iya cutar da kanshi, to yana iya ajiya. Kenan ba irin kuma wanda zai su ringa iddi'ai estoma ba, daga azumi ya zo kuma kowa ya sarrafa shi ta zaki, to wannan kuma Allah subhanahu wataala ya san halin ku. haka kuma al-haid wa an-nufasa wanda take haida kuma da wanda take wato biki ajma ahlul ilm ala anna al-haid wa an-nufasa la yahillu lahum as-sawm wato wanda take haida da wanda take jinin biki malamai sun yi ijma'i cewa su bisa azumi basa azumi duk wanda take jinin biki ko kuma take haida idan ta yi azumi ma bai yi ba idan ta yi azumi ma bai yi ba sai bayan azumi ta kila ga kwanukan da bata yi ba azumin ya zamanto wato ta rama shine malamin yace wa annahuma tuftirani wa taqdiyani wa annahuma idha samata lam yujzi'uhuma sawm wa sayati bayan zalika insha Allah cewa idan suka yi azumin ne nasu to koda in sun yi wannan azumin to bai yi ba sai sun rama shi wato a bayan azumi kenan duka wanda take haid da kuma nufasa wato idan lokacin wannan inda yayi sai ta aje azumi sai ya zama to bayan Ramadan ta rama mutun na hudu shine Ash-Shaykhul Kabirul Fani wal Mar'atul Ajuza wato latijo wanda yake ya girmama alfani wanda ya kai kusan karewa wanda ana tunanin yau ko gobe zai mutu in gobe tayi a ce jibi wanda har lokacin ajalin shi yazo to wannan da kuma mar'a ajuza wanda take latijuwa ita ma kamar shi wanda ba su iya yin azumi to wannan su ma za su aje azumi Abdullahi dan Abbas yake cewa Ash-Shaykhu al-Kabir wal Mar'atul Kabira la yastati'ani an yasuma fayuti'imani makana kulli yawmin miskina wato latijo wanda ya kai yanda ba ya iya yin azumi ba da latijuwa to idan ya zamanto ba su iya wannan azumin za su sha wahala ko za su yi shi to sai su aje azumi a kullun su ringa ci da miskini abinda za su yi shine su ci da miskini akhraja Dar-Qutni wa sahahahu min tariq Mansur an Mujahid an Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas da ya karanta wannan aya wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin ta yake cewa huwa ash-shaykhu alladhi la yastati'u siyam fa yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan nisfu sa'in min khanta wato wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yace game da mutanen da ba su wato za su iya azumi amma zai musu yauni to sai su yi fidya ta ciyar da miskini Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan ana magana game da mutum latijo wanda bai iya yi idan yayi azumin zai sha wahala to wannan shine zai ciyar da kullun ya ciyar da miskini zaka ciyar da miskini a wannan ya kawo cewa nisfu sa amma a wani hadisi na Anas nan ya kawo muddu guda nisfin sa kenan shine sa'i guda shine muddu hudu kenan nisfu din shi rabin shi shine kenan muddu guda biyu na hanta kenan alkama daga Abi Huraira yake cewa man adrakahul kibr aw man adrakahul kibr falam yastati'u an yasuma ramadan fa alayhi li kulli yawmin muddun min qamh wato Abdullahi Abu Huraira yake cewa dukkan wanda tsuha ya riske shi sannan ya zo bai iya yin azumi to abinda yake akan shi kullun ya ringa ci da miskini Anas dan Malik annahu da'ufa an sawmi 'am fa sana'a janafat junfa aw janafa sarid wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahu wato Anas dan Malik ya zalla da tabbata gare shi lokacin da yayi rauni wanda mun sani Anas dan Malik yayi doguwar rayuwa yayi wajen shekara 100 da wani abu yayi wajen cycle guda hayya dan ƙara a wani to lokacin da yayi rauni sai ya zo ya tara wato yayi wani daro guda na sarid me yake cewa sarid mun gani shine abin da ya shahi nama da kuma da biredi a ce miya ko sandwich ko kuma da shi dai da nama ya tara jama'a mutum 30 yazo ya cika musu ciki suka goshi sai kenan yayi kamar akan kulli yawmin miskin kenan shi ya tara mutum 30 ya ciyar da su kenan na wata guda kenan mutum latije ne wanda zai iya yin azumin amma zai bashi wahala kenan an mishi rangwame kenan yana iya ya aje azumi sai ya zamanto ya ci da kullun miskini guda ko kuma ya zamanto wato ya gama su miskinai 30 ya ciyar da su gabaki daya kamar yadda Anas dan Malik nan ya kawo musu daren nama suka ci wani mu kuma a zamanin mu nan aka ce ka ciyar da miskini ya kaje ka samu hatsi da wani kana ga Anas nama ya yi daro guda ya kawo musu suka ci ya ciyar da su kuma miskini ana nihin wato wanda bai da abinci za a ce sannan kuma ba yaro karami ba ba yaro karami ba wanda ya zo ya yi kuyar biyu uku ya ce ya koshi kuma ba wanda yake masha Allah tabarakallah wanda kai cida shi ba ka iya ba kenan dai mutum dan tsakatsakiya wanda dai irin dai ai waje ba ai fala guda za ta iya ishe shi kenan shi ake ni kada kaje ka dauko wani miskinin wanda shi kadai ya cinye na mutum 15 kenan kaga bai ba kenan wannan shi ma wato Allah subhanahu wataala ya musu rangwame abu na biyar wanda zan mu tsaya akan shi shine alhamil wal murdi wato mace wadda take da juna biyu ko kuma wadda take shayarwa ita ma wannan an mata rangwame malam yake cewa min azim rahmatillahi bi ibadihi ad-du'afa an rakhasa lahum al-fitr Allah subhanahu wata'ala ya musu rangwame wato su ajje azumi hadisi daga Anas yarda Allah ta tabbata gare shi Anas bin Malik malam yake cewa nan huwal ka'bi ba kina Anas bin Malik al-Ansari yake cewa gharat alaina khayru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato rundina annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kai mana farmaki fa ataitu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa wajadtuhu yataghadha sai nazo ja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na same shi yana cin abinci fa qala sai annabi yace udnu fa kul matso wato ka ci abinci fa qultu sai nace inni sa'im lalle ni ina azumi fa qala udnu uhaddithuka an sawm wato ka zo in baka labari akan azumi wato aw siyam ko kuma akan abin da ya shafi azumi kenan ko kwanto ne inna allah tabaaraka wa ta'ala wada al musafir shatr as sala wato allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma ko kuma ya sabke ma mai azumi ya zamanto idan yana mai bulaguro idan yana bulaguro sallah da zai yi ita ce rabi misali sallah azhar da asr da isha kenan rabi zakai raka'a biyu yace kuma wa anil hamil wal murdi as-sawm aw as-siyam game da kuma mace da take da juna biyu ko kuma take shayarwa wato an sabke musu abin da ya shafi azumi shi ana sai ke cewa wallahi laqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam kilayhima aw ahdahuma faya lahfa nafsi alla akuna ta'imtu ta'aman nabi sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa wallahi ya rantsi da Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ko kuma ɗaya daga cikin su da yace as-sawm aw siyam yace kuma ba ya kai can raina ina ma wato naci daga cikin abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in zo in ci dan da annabi da yazo yayi mishi bismillah yace kamar zo ka ci abinci sai yace mishi ashi azumi yake kenan wannan malam ya kawo shi dan nuna mana mai shayarwa da wadda take da juna biyu tana ajiye azumi to wajen ramawa fa ramawa za ta yi ko ciyarwa ita ma za ta yi akwai sabanin malamai wanda magana tana wajen magana shidda wasu malamai suna ganin cewa za ta rama ta ciyar wasu malamai suna ganin cewa za ta ciyar ba sai ta rama ba wasu malamai kuma suna ganin za ta rama ba za ta ciyar ba wallahu ta'ala a'la wa a'la insha Allah nan zan tsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya shahi shi daga cikin zakatun mu ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika